الحديث بي لم ترى هو الروح والأكوان جسم لهم رب لهم برى كذا الخلق لفظ وهو معنى تجوهرا روينا حديثا أنه سيد الورى وأن لواء الرسل من تحته يسري جرست مديح الحاشمي بحكمة لأجني به جنات عدن برحمة بفضل نبي قد حبانا بنعمة رسالته كانت على كل أمة وكان له بالرعب نصر على شهري وما زال يدعو ربه عند قربه إلى أن أتى جبريل من فوق حجبه إلى أن أتى جبريل من فوق حجبه فأخرج عنه السقف ثم سرى به ركائبه شدت إلى عرش ربه فهذا هو الفخر المرقع على الفخر
خزينا بمن نص الكتاب ومن تلا
وأفضل من قد جاء بالحق مرسلا ومن كل شيء نحوه قد تذللا وإسنا بمن رايته تخرق العلا وقد أكدت في حضرة القدس بالنصر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شيء بعد كراتو أتكلم عن اللتاف من البركة ميسونا دا تخميس القصائد الوترية wanda aka fi sani da wutriya wanda ibn rushayd rahimahullahu ta'ala ya rubuta domin yabo da jinjinawa da kirari ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan shine darasi na 26 a cikin jerangiyar karatu ta wannan littafi mai albarka wanda zamu tashi a farkon shafi na 51 a wannan rana na yammacin Alhamis 23 ga watan Juma'a al-Ula hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara na 1442 wanda ya daidai da 7 ga watan 1 watan January shekara ta 2021 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alayhi salam. Bale ci gaba da cewa huwal jawharul fardun nafisu bilam tira huwar ruhu wal akwanu jismun lahum bira. Bale ce huwal jawharu, shi annabi sallallahu alaihi wasallama wani irin zinari ne, wani irin gwal ne. Alfardu, wanda yake makadaici ba irinsa, wanda ba wani zinari da zaka ce ka kwatanta wannan zinarin da shi, kamar yadda ba wani mutum ko wata halitta da zaka ce zaka kwatanta ta da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Babu wannan halitta. Wannan a malaman balaga suna kiran shi da at-tashbihul baligh, wanda huzifa al-adatu wa wajhu ash-shabahi, an shafi adatu na adawatu tashbih, sannan kuma fiska ta kamanceceniya tsakanin al-mushabbahu bihi da al-mushabbahu, kuma an shafe ita ba wannan fuska din. To wanda a wurin malaman balaga ana kiransa da at-tashbihul baligh, kamar ka ce zaidun asadun ko aliyun asadun. Aliyu zaki ne, to ka shafe harafin tashbihi wanda zai kamanta tsakanin shi zaidu da zaki din, wanda shi ne kafu. Sannan ka shafe wajahu shabahi, fiska ta kamanceceniya tsakanin aliyu da zaki, shi ne ashaja'a. Asalin larabcin aliyun kal asadi fi shaja'ati, aliyu ai kamar zaki ne wajen jarunta. To da kazo sai ka shafe ka, ka shafe fi shaja'a, sai ka ce kawai aliyun asad. Aliyu ai wani irin zaki ne. To wannan shi ne yake cewa huwal jawharu, ai an ce jawhar shi ne gold, zinari mai tsada sosai. Alfardu, wanda yake makadaici. Annafisu, kuma wanda yake mai tsada. Bilam tira, kuma babu jayayya. Wannan magana haka take. Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne, la yumathiluhu wa la yushabihuhu ahadu, babu wani abu da zaka iya cewa wai zaka kwatanta shi da annabi sallallahu alaihi wasallama, babu shi. To asalin sa bilam tira ne, an shafi hamza saboda wazani, bilam tira sai ce bilam tira, ai bilam tira huwar ruhi, kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ruhi, rai, rayuwa. Wal akwanu jam'u kauni, ya an ce al-kaun halitta ko halittu, al akwanu jam'in sani halittu. To wal akwanu su kuma halittu, jismun su ne matsayin ganga jiki, shi ar-ruhu arad ne, ma'ana arad abu ne wanda kana iya ganin sa, amma an ce ka taba shi ba za ka iya taba shi ba. Yanzu nan kowa na ganin hasken rana, sai dai wanda an makahu. Amma aka ce da kai je ka taba mana hasken rana, ba za ka iya ba. To arat kenan. Duk wanda annan kowa na da rai, ruhi. Aka ce to taba mana ranka, ba ma na abokinka ba naka, kaga ba za ka iya ba. To saboda haka ar-ruhu aradun, amma al-jism shi jauhari ne, shine ya ce al-jauhar shine ma yaqumu bi nafsihi, ma yaqumu bi nafsihi, abinda yake tsayuwa ga kansa ba tare da ya buƙaci wani sa ba. Shi kuma al-arad shine ma yaqumu bi ghairi, shi yana tsayuwa ne da waninsa. Yanzu kai in babu ka, to ba za a samu rai ba. Hasken nan na rana, in ba rana ba za a same shi ba. To rana ita ce jauhari, jisim ce, da kana iya kai gare ta za ka iya taba wannan kololin da kake gani. Haka jikinka jisim ne, jauhari ne, in an ce a taba ana iya taba shi. To shi al'arat la yumkinu wujuduhu, bai yiwa a same shi, biduni wujudi ma qama bi sababi, ba tare da an samu abin da ya tsayu saboda shi ba. To amfani wannan bayani saboda ka gano hikima da fa'ida wadda tasaye ya kamanta annabi da rayuwa, su kuma halittu ya kamanta su da jisim. Sai ce lahum bira, lahu kuma ga wannan rayuwar, in bira wato jikin yake bujira gare shi, wato ga jikin ne ko ga rayuwar ne ko wani jiki yake gittawa, yake gittoma wannan rai din. Ko kuma lahu sai ya zan hudu yana ko ba zuwa ga ar-ruhu, shi rai din shi yake gittawa ga ainihin jisim jiki. Domin yanzu me ya amfanin jiki ba rai, kaga babu wani amfani. To idan ka san ba zai taba yiwa a samu amfani ga gangar jiki in ba rai ba, haka babu amfani ga al'umma ko ga duniya kakaf idan babu annabi sallallahu alaihi wasallam. Da ba annabi sallallahu alaihi wasallama da ba mu da wani amfani. Kamar yadda in baka da rayuwa gangar jikinka gabbai irin su hannuwa da kawahu da kai da sauransu ba su da wani amfani. To haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yace shi ne matsayin rai, shi ma tashbihi ne balik. Halittu su kuma su ne matsayin gangar jiki, gangar jiki. Sannan lahudin yana iya koma hudin zuwa ga jisim. Sai zan shi gangar jiki to imbira yana bujirowa ne ga rayuwa, sannan ne zai zama tabbatacce kuma zai zama mai amfani. Duk wani jiki in dai bai gitta ma rai ba, bai gitta ma annabi sallallahu alaihi wasallama ba, ma'ana bai riko da son annabi ba, da imani ga annabi sallallahu alaihi wasallama, to wannan gangar jiki ba ta da wani amfani. Samuwarsa kal adam ne, kamar rashi ne. Kazal khalqu lafzun wa huwa ma'nan tajawhara, yace kazal khalqu, haka halittu, lafzun matsayinsu su ne matsayin lafazi, abinda halshe ya furta, ma kharaja ko ma talaffaza bihi lisan, shine al-lafzu, abinda halshe ya furci da shi. To halittu su ne matsayin lafazi, wa huwa ma'nan, shi kuma annabi shine matsayin ma'ana ta lafazi. Yanzu in kai magana ba ta da amfani, to me amfanin magana? Ba ta da wani amfani. Amfanin lafazi shi ne ya fa'idantar da fa'ida, ya bayar da ma'ana. Saboda haka duk halittu gaba ɗaya in ba annabi ba su da ma'ana. Rayuwarka in ba ka yi riko da annabi ba, babu son annabi sallallahu alaihi wasallama a tare da kai, to kamar babu ka ne. Mutuwarka ma ta fi samun ka, shi ne abin da yake son ya gaya maka. Ta jauhara, ma'anan da yake ya koba kuma jauhari, asalin ma'ana shi ma aradin, amma saboda ƙarfinsa da amfaninsa ga lafazin, to sai ya koma shi ma jauhari. Shine ma ya kuma bi nafsi, la ya hataju ila gairi. Saboda haka kai ne in babu annabi baka da amfani, amma lalakas ba wai kai in babu ka annabi bai da amfani ba, shine ma'anar ta jauhara. ko da kai ko babu kai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya kumu bi nafsi sallallahu alaihi wasallama rawaina hadisan annahu sayyidul wara mun ruwaito hadisi annahu lalle ya tabbata shi annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidul wara ya bada da kansa shine shugaba na halittu gaba daya alwara shine alkhalq kamar yadda yace ana sayyidu waladi adam la fakhara dine shugaban banu adam kuma abinda nake fada ba alfahari bane ba ta kama bane haka abin yake Allah ne ya bani wannan matsayin wa anna liwa ar-rusul min tahtihi yasri wa anna liwa ar-rusuli kuma hakika tuta ta manzanni yasri yana gudana ne min tahati a karkashina min tahatihi a karkashin sa sallallahu alaihi wasallam mana hatta tuta ta manzanni a ranar tashi alkiyama to tana gudana ne tana tsayuwa ne a karkashin kulawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bale kai da ba rasulun ba wannan duka yana fito maka da matsayi da daraja tawa ta annabi Muhammad garastu madi hal hashimi bi hikmatin li ajni bihi jannati adnin bi rahmatin garastu nayi dashe na itaciyar madi hal hashimi itaciyar yabon bahashimi shine annabi sallallahu alaihi wasallam bi hikmatin kuma wannan dashen da nayi tare da hikima tare da hikima saboda haka shi yabon annabi sallallahu alaihi wasallama matsayin itaciya ce gare shi wanda ya dasa idan ka dasa ice itaciya zaka dinga kulawa da ita ta hanyar bata ruwa da kuma taimaka mata da abin da duk take bukata ko me yasa nayi haka yace li ajini domin in yi dasa in yi tabi bihi da wannan yabon jannati adnin aljannata dindindin gonakin nan na dindindin bi rahmatin kuma a dalilin rahmar Allah sallallahu alaihi wasallam a dalilin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala to dalilin da yasa yake yabon annabi sallallahu alaihi wasallama shine dan ya samu katsar ƴaƴan itacen aljanna tare da hikima ma'ana ba wai don ladai yabonta isa ta sani aljanna ba sai in na samu jinkai da tausayi nawa na Allah maɗaukakin sarki bi fadli nabiyyin qad habana bi ni'matin risalatuhu kanat ala kulli ummatin bi fadli nabiyyin kuma wannan rahman na same ta ne a dalilin falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad habana hakika ya ba mu kyauta bi ni'matin da wata ni'ima wace irin ni'ima shine yace risalatuhu risala saƙon da Allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan saƙon kuma kanat ta kasance ala kulli ummati akan dukkanin wata al'umma wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga bayyana sa har zuwa tashin kiyama babu wani mutum da zai ce wai saƙon manzon Allah bai hau akan sa ba la ko mutane ko aljannu to wajibi ne su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kristoci da yahudawa da sabi'awa da majusawa duka dole su bar wayannan addinan nasu su dawo su yi riko da addinin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana lahu birru'mi nasrun ala shahri kuma cikin baiwar da Allah ya masa wa kana annabi ya kasance lahu gare shi nasrun taimako birru'bi da jefa tsoro cikin zukatan kafirai ala shahri akan tafiyar wata daya kamar da ya tabbata a hadisi nusirtu bir ru'bi masirata shaharin an taimake cikin hususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taimake ni idan na fuskanci ko na yi nufin fuskantar abuka adawa kafirai to Allah zai jefa tsoro a cikin zukatansu ko da tsakani na da su akwai tafiyar wata daya kaga wannan daraja ce falala ce mu'jiza ce wa ma za la yad'u rabbahu 'inda qurbihi ila an ata jibrilu min fawqi hujbihi wa ma zala manzon Allah bai gushi ba sallallahu alaihi wasallama yad'u rabbahu yana bauta ma ubangijinsa tun kafin a aiko shi da risala da ma annabi mai bauta ne inda qurbihi wannan bautar ta kasance a lokacin kusancin aiko shi da manzanci kun sai ya dinga fita zuwa garo hira yana tunani yana nazarin gurbacewar tarbiyya da aqida da addini da halaye da Qurayshawa suka samu kansu a kai yana tunanin me zai fito musu da shi ne yadda za su daina bautar wa'annan ababen to wannan tunanin da yake yi a cikin garo hira shine bautar shine wa ma zala yad'u rabbahu inda qurbi kuma abin ya kasance kusan aiko shi da risala domin yana nan haka ne ila an ata jibrilu har lokacin da malaika jibrilu ya zo masa fawqa hujbihi saman rufin dakinsa sallallahu alaihi wasallam wanga dole akwai tsoro don ga al'ada mutum in zai shigo daki ta kofa yake shigowa to shi malaika jibrilu ta saman rufi ya shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya tashi ya dinga cewa zan meluni yana ga ya wannan na Khadija to da malaika jibrilu yazo fa afraja anhu saqfa thumma sarabihi raka'ibuhu shuddat ila 'arshi rabbihi fa afraja saqfa anhu da malaika jibrilu yazo kan dakin nasa fa afraja sai ya yayi as-saqafa rufin dakin anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai zan yana ganin malaika kai tsaye ya zan yanzu ba wannan rufin yanzu babu shi babu wani shamaki tsakani ne da jibrilu ko sama malaika jibrilu ya yayi wannan rufin thumma sarabihi to bayan wannan kuma daga baya sai yayi tafiyar dare shine sara subhanallazi asara akan ce sara akan ce asara an ce asara shine as-sayru fi awwalil layl an ce sara as-sayru fi akhiril layl duk dai cikin dare ne to amma kuma kowanne na iya tsayawa mahallin wani akan ce sara ana nufin tafiya farkon dare kamar anan summa sarabihi sai ya tafiya dare da shi daga nan Ka'aba zuwa Baitul Maqdis saman buraka raka'ibuhu abin hawansa sallallahu alaihi wasallama shuddat an daura mata sirdi wannan burakat sai malaika jibrilu ya tafi da shi daga nan ila arshi rabbihi har ya sadar da shi zuwa ga al'arshin ubangijinsa wato al-mi'raj al-isra wal-mi'raj kaga duka wannan falala ce tawa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum da ya taba samun wannan daraja to shine ya jinjina ma wannan matsayi fa hadha huwa al-fakhru al-muraqqa 'ala al-fakhri fa hadha wannan abin da aka ambata huwa al-fakhru shine daraja da takama cikakke al-muraqqa wanda yake mai hawhawa 'ala al-fakhri mai hawhawa akan duk wata takama ta halittun duniya gaba daya, dan iyakar daraja ke a ce an zo an taida mutum saman bakwai har zuwa al'arsha Allah. Kaga wannan matsayi ne wanda ya haura mana wa na kowa.
حزينا بمن نص الكتاب ومن تلا وأفضل من قد جاء بالحق مرسلا. حزينا أنبا مربو ببا بمن دسام ونندا نص الكتاب يزومنا دا القرآن شيني معنى نص الكتاب ومن تلا هكا أنبا مربو ببا da samun wannan da ya karanta mana alqur'ani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdala haka mun an ba mu babban rabo da samun wanda yafi kowa falala, ko mun rabauta da mafi falala shine man qad jaa bil haqqi mursala, eh samun mu da wannan da yazo da gaskiya. Mursala kuma yana abin aikowa, ba shi ya aiko kansa ba. So da haka in ka kibin annabi sallallahu alaihi wasallama to Allah kawwa ta waye, don Allah ya aiko shi. Wa min kulli shay'in wa man kullu shay'in nahwahu qad tadhallala ru'isna bi marayatuhu takhruqul ula. Wa man kullu ba wa min bane sai a gyara, wa man kullu shi ma ba kulli bane, wa man kullu shay'in ko wa man wannan da yana koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. In baka san shi ba hawaye, wa man shine wannan da kullu shay'in dukkanin komai. Qad tazallala haqiqa ya kaskanta nahwahu agun annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana duk wanda ba annabi ba to in yazo gun annabi zai koma kaskantacci, zai koma karami. To shine an ka fada da wayancan darajojin ru'isna an ba mu shugabanci biman a dalilin wannan da rayatuhu tutocinsa takhruqul ula sai da suka keta sammai bakwai gaba daya sallallahu alaihi wasallama. Al'ula ana nufin as-samawati as-sab'u. To tutocin manzon Allah sai da suka keta sammai bakwai suka isa har inda al'arshin Allah, ko kuma da yaje can inda Allah subhanahu wataala Allah ya bashi wa'annan tutocin yazo ya keto sammai tun daga sama ta bakwai, ta shida, ta biyar, ta hudu, ta uku, ta biyu har zuwa ta daya, aka zo da su duniya. Wa qad uqidat fi hadratil qudus bin nasr, wa qad haqiqa uqidat an kulla wa'annan tutocin bin nasr tare da nasara da taimako fi hadratil qudus, a fada mai tsarki ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala. Wato tun can aka hada su da nasara, shi yasa duk yaƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallama daga ƙarshe kaga nasara yake. To sai ya ce ajibtu li ahli, ko ajibtu li ahli al-hubb min ghairi ribati idha lam yafuzu dahrahum bi masubati. Ajibtu, wallahi ina mamaki, li ahli al-hubb ga ma'abuta soyayya, ma'abuta so, kuma wannan mamaki min ghairi ribati ba ina yin shi ba da shakka, ma'ana babu shakka a ciki, ba kwankwanto a ciki. To me kake mamaki? Yace idza lam yafuzu, in ba su samu babban rabo ba, daharahum tsawon zamanin rayukan su bi masubatin dalada a dalilin wannan soyayyar ta su. Ma'ana in ka so mutum a tsawon rayuwarka baka samu lada a wannan so ba, me amfanin sa? Kaga bai da wani amfani. Kuma babu wanda zaka so shi, son shi ya amfane ka baka yi hasara ba in ba annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa in zaka so mutum ka tabbatar da son da zaka yi mai so ne wanda karshe zaka samu lada shine ka so shi don Allah eh ba dan wani abu na duniya ba fawadai'atal a'mali min ghairi taibatin rahilan rahilan ya usatu li taibati fawadai'atal a'mali ya tozarcin rayuka mana ya lalacewar rayuka da suka tafi a banza min gairi taibati su ne rayukan mutanen da basu samu isa zuwa garin Madina ba har sun ka mutu kai wayannan rayukan sun tafi a banza karka gakke yadda ka mutu baka je Madina ba eh kowa ya kokari kada wagalla har yanzu aka raba galla tunda akwai ziyara akwai ziyara to shine yace ga shawara rahila rahila maza maza ku yi tafiya mana irhalu rahila rahila ku yi tafiya ya usatu ya ku wadanda zunubai suka wayawa li taibatin maza maza ku samu isa Madina don ku samu ku yi addu'a Allah shi yafe muku zunuban ku sai ce hikimar zuwa Madina fa inna bihal awzara turma anil zahari fa inna bihal awzara turma anil zahari domin yace fa innal awzara lalle zunubai masu nauyi biha a can Madina ga wanda ya tahi to turma anil zahari ana dauke su daga gadon bayan mai su mana ana yahi ma mutum in ne ka samu zuwa Madina to a dalilin wannan ziyara kai tawassuli da ita ka roki Allah ya gafarta maka Allah na gafarta maka sabanin garin ku eh garin ku in kai addu'a ba lalle bane a ansa in an dace Allah na iya ansa in kuma ba dace ba shike wala tumna'u an habi jayshin mu'addadi walau anna fiha kullu shiblin muzarradi wala tumna'u kar ku yadda a hana ku zuwa anha daga barin zuwa Madinan nan kakka yadda wani yazo ya ce ma kai ya zaman ka wahala akwai kakkata to karka saurare shi bijayshin mu'addadin a hana ku zuwa da runduna mu'addadi wadda take abin tanadi wadda an tanade ta alli safeta a zo a baka barazana cewa ai in ka tafi za a zo da runduna ta yaki ta yake ka kakkai da wannan fitar din in ka fitar runduna ta hadu da kai ta kashe ka kai shahada walau anna fiha kuma cikin rundunan nan koda a cikin ta akwai kullu shiblin dukkanin wani zaki muzarradi wanda an same sulke riga ta yaki wanda an halba mata kibiya ba ta huda ta to koda wai cikin wannan rundunat akwai irin wannan soja wanda saboda jarunta ce yayi kama da shibulu shine zaki bayan yayi kama da zaki kuma muzarradi kuma ya lullubi jikinsa da sulke na yaki kaga ya kai jarunta nan to koda an baka labari cewa akwai irin wannan runduna take dauke da irin wayannan sojoji kakka fasa tafiya fita kai ta batun su wala ta'ba'u yawman biqawlin mufannadi yace wala ta'ba'u kada ku damu kar ku damu da yawman koda yini ɗaya ne bi kaulin da wani zance mufannadi zance na ƙarya sai ce rawahilana husu li qabri muhammadi rawahilana sirdan raƙumman jam'u rihil ar-rihilu shine sirdi wannan da ake azama raƙumi to sirdan raƙumman mu maf'ulun bihi ne muqaddam husu ku gaggauta shirya su ma'ana maza maza ku dora su saman raqumma li kabri Muhammad domin mu samu ziyarta zuwa ga kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to mu kan zamu tafi kai in baka shirya ba tsoro kake ji mu zamu tafi walau annana namshi ala lahabil jamri walau koda bisa kaddarawa annana cewa mu namshi zamu yi tafiya ala lahabil jamri bisa bela ta kyankashin wuta ita zamu dinga tattakawa har mu kai Madina yace to wallahi sai mun tafi ba iya kawo hala annan ba to kai da tsoro yawa yawa ya zaman ka sai yace a iya kaka kace dai zamu wahala ko eh to sai yace ai fa kullu asirin fa huwa yasfulu indana idza ma nazalna bil muhassab minna yace ai fa kullu asiri duk wani abu mai wahala fa huwa yasfulu indana mu a wurin mu mai sauki ne duk abin da kake ganin wahala a gare sosai to a wurin mu mai sauki ne idza ma nazalna indai duk wahalar da muka yi indai mun samu sauka bil muhassabi wurin da ake kira muhassabi mimmina can yake wurin da ake kira mina can ƙauyen makka ne a da mun karanta a cikin ishiriniya ko to khalilan ya'uza bil muhassabi manzila to shine sunan wuri ne a nan mina ma'ana dai ina so ya nuna maka duk wahalar da zamu yi in dai mun isa to shikenan bukatar mu ta biya zamu manta da wannan wahala famaza alaina law abahna nufusana radina zahabal umri fihi wa mallana bi zawratihi nahza wa yajri alladhi yajri famaza alaina mi ya tabbata akan mu law abahna nufusana da za mu halatta ma rayukan mu halaka da za mu halatta rayukan mu akan halaka yace to rabina mun dai yadda da zahabal umri rayukan mu su tafi su kare su halaka fihi akan samun isa inda manzo sallallahu alaihi wasallama in dai don manzon Allah ne to mu ba za mu damu don rayuwar mu ta halaka ba kai da ka shirya ma zaman duniya ba ka san ka mutu ka wahala ko don annabi ba za ka iya bada rayuwarka ba sai to kai a ce yace to kaddara mu ko da mun halatta halaka ga rayuwar mu mun gitta rayuwar mu akan halaka yace to mun yadda da rayuwar mu din ta halaka din mun yadda mu mutu fihi don manzon Allah kai wa mallana bi zawratihi wane ne lana gare mu muke da shi bi zauratihi a dalilin ziyartarsa na haza za mu samu babban rabo in ba annabi ba waye babu wani wali da za a ce wai in ka ziyarce shi za ka samu wata falala sama ga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to mu dai za mu yi wayajiri duk abin da ke gudana ya gudana allazi allazi yajiri abun nan da zai gudana a kanmu ko wahala ko sauki ko dadi ko ma ko mutuwa ko halaka duk dai abin da zai gudana ya gudana a kanmu ba dai zamu rabauta daga ƙarshe ba ai ba wahala indai tana da iyaka akwai sau aral qalba an tuli sa'adati a'rada aral qalba an turki sa'adati a'rada وَلِلْغَيِّ سِرًّا وَالْفَسَادِ تَعَرَّضَ yace aral qalba ni fa ina ganin zukata na mutane ko kuma ina ganin zuciyata tunda kowa kai ne yafi sani ina ganin zuciyar nan tawa a arada ta kauce an turki sa'adati daga barin hanyoyi na arziki duk wata hanya da an bi ta za a samu arziki to ni ina ganin zuciyar nan ta wata karkata akai ta kauce mata walil ghayi kuma ta tun ta'arraba wancan na karshe ta bujira
ga halaka shine wali gai ta kauce ma hanyar arziki ta fuskanci halaka sirran asirce ba tare da na sani ba koye min tai don inda naga ta yi haka to da hana ta zan yi wal fasadi kuma ta bujira ta fuskanci barna yace to kaga dole in tafi sai in tashi sai sai ce dalilin da ya kawo wannan zunubun biha qad taqa mutasi'ul fada ruzitu bi zallati biha al umr qad mada zunubun wasu irin zunubai ne jam'u zambin biha da sun ka tabbata a gare ta ita wannan zuciyar tawa wanda mutasi'ul fada fili mai yalwa mai fadi shine alfada to qadibaka ya riga yayi kunci biha gare ta ba ta jin dadi kuma zaka ga duk sanda zunubi yawa bawa yawa to inda yana raraba arziki zaka ga koyo shi a takure yake baya jin dadi in ma cikin garin su yake me yasa misali wani iye abin kunya sai kaga ya gudu ya bar gari saboda garin yayi mai kada eh garin nasu ya masa kadan dole sai ya gudu sai ya dan samu to ha gani eh amma da yake yanzu mutane kunya ta yi kadan mutum zai yi abin babu ruwa ne ko ina bai zuwa amma can da in mutum yayi abin kunya zai kaga ya gudu ko wani ma yayi shekaru wani ma har ya mutu bai dawo to akwai alamun imani ke to shine yace zunubai qadidaqa muttasiul fada da suka tabbata akan ta da yasa har filin da take rayuwa wanda yake mai fadi ya zama mai kunci gare ta ruziqtu an halakani an turo min musiba bizallati a dalilin wato zunubaina a dalilin zunubaina sai ce qadima ba bihal umr kuma al umr rayuwa ta qadima ba hakikata riga ta gabata biha da wannan zunuban ma'ana shekaru har sun dunfare karewa ga zunubai kuma sun yawa sai ce to amma ba a ɗebe tsammani tunda Allah ya ce kar a ɗebe tsammanin samun rahamarsa ko fa in huwa in bisa kaddarawa shi annabi sallallahu alaihi wasallama lam yashfa bai cece ne ba ranar tashin kiyama fawa bai'atul umri ya to zarcin rayuwata ma'ana yi mamaki akan rayuwata ga kafi a banza tunda babu aljanna amma in na samu annabi ya cece ni to ban yi hasara rayuwata ba ta lalace inda karshe dai za a samu shiga aljanna ko to wallahi ta'ala nan za mu dakata da wannan darasi insha Allah sai wani sati sai mu tashi shafi na 53 babban manufa dai na karanta wannan littattafai saboda lura da kalmomin da ke ciki wannan shine babban ahammu don su taimaka maka wajen fassara alqur'ani littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban manufa duk wani abu da za a iya samu daga baya ko na wani tarihi ko wata fa'ida to wannan mai bayani tabi'un amma asali shine kai amfani da kalmomin da kake gani don ka iya fassara alqur'ani daidai ka iya fassara sunna daidai don ba a hu iya gane qur'ani da qur'ani karka ce wai cikin qur'ani zaka gane qur'ani shi kadai ko kuma zaka gane sunna da sunna ita kadai wannan ba zai yi ba dole sai ka dauko wasu abubuwa wanda za su taimaka maka wasu alatu su za su taimaka maka sai ka ƙara fahimta alqur'ani ana fahimtar wannan Allah ya samu gani. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.